kimanin kilogram 193 ne na hodar Iblis da wasu kwayoyi dangin tramadol da sauransu. Jami'an tsaro na jihar Agadez suka kama a cikin wasu motoci na zirga-zirga tsakanin Arlit da Agadez, wanda kudin su ya kai kimanin miliyan 80 ɗin kai. Ali Isufu Haruna shine babban commissioner ɗin sanda na jihar Agadez.
To wannan wayan kwayoyi wanda suke zauwa nan cikin kasan suna hutawa daga kudu ne su yi arewa. Wani lokaci an kawo su suna zama cikin kasan mu matasa suna shiga suna gurɓacewa. Wani lokaci kuma suna wucewa can gaba ga kasashe na makwabtan mu. Su da wannan kwayoyi an kama su ne cikin irin butoci wan gare manya wanda suke tsakanin wayan gari ruwa suna transport. Akwai kuma wani lokaci cikin wannan bisu-bisu namu da suke jigila a lokacin cikin su ake kama wannan kwaya da ake kama an jima ana kamawa suna da yawa. Wannan kwayoyi dai akwai abin da ake cewa ribotril ma shi ya ma hitramadol karfi sannan kuma gaskiya tsada gare shi tunda a nan wurin Agadez an kace za ka sai komprimi guda ka ba da shi ka hitramadol shi ma ya hau yana kai shi ka biyu in aka kai su aka sai mana ketare inda ake yaki ma za a gani komprimi guda kana iya sai da shi ka biyar.
Hukumomin na jihar Agadez daga 'yan sanda ma'aikatar magajin gari da ma hukumomi na gargajiya Gajiya sun hada karfi wajen yakar wannan lamari cewar Dr. Maman Bukari wakili na babbar ma'aikatar magajin gari ta jihar Agadez.
Saboda wanga kwayoyi da suke shigowa su ne ake sayarwa ma ɗiyanmu, su ne ɗiyanmu suke sha, wasu suna haukataya, wasu kuma suna shiga wani abun da ba shi ba. Kenan shi ne yasa mahukumta da na jiha da na da'ira suka ba da hannu gaba ɗaya da 'yan sanda saboda a kawo wata amsa ga wanga ga kuka wanga na jama'a a nan cikin garin Agadez.
Suma malaman addini ba su yi ƙasa a gwiwa ba, nasiha suka yi ga masu safarar miyagun kwayoyin kasancewar matasa ne take ma illa, in ji Alhaji Fijaja Ahar wakili na kwamitin sa ido na bangaren malaman addinin musulunci a jihar Agadez.
Wanda ke kasuwanci irin wannan da su ji tsoron Allah san da rayuwar al'umma ce ake tozartar dawa wayannan mutane yanzu ɗan mata da samari an yi asararsu a cikin al'umma saboda wannan ba su da amfani a cikin al'umma sun koma sun zama wasu irin mutane ga sunan su da kansu ba su amfani kansu ba lissa amfani wani to mu muna bukin cikin haka nan muna son dukkan mutum kowane mutum ne a cikin ƙasarsa ya amfani kansa ya yi ibada ya bauta ma Allahnsa kuma ibada ya taimaki al'umma bisa aikin da za ya rike kansa ya rike rayuwarsa ya taimaki al'umma. Wannan shine mu gurinmu amma muna nema ga mutane da kancewa da su bada goyon baya bisa fuddo irin wannan mutane kowane ne ke irin wannan mugun aiki a fuddo shi kuma muna goyon baya ga 'yan sanda da kancewa su bincike kowace irin mota wanda take bincike wanda take ɗauko irin wannan kayayyaki a fuddo ta ko da motar wace ce saboda wannan mu a matsayinmu na shugabannin al'umma wannan aiki ne da ba za a yarda da irin shi ba kowace aikata shi.
Darakta na hukumar 'yan sanda ta jihar Agadez kiraye ga al'umma sai da gudunmuwarsu za a yaƙi waɗannan masu gurɓata ma 'ya'yansu rayuwa.
Kenan abu ne wanda sai mu ce da sai mun tashi mun tsaya saboda yanzu wannan kwaya tana zuwa bisa kaman inda ake ce masu taɓar kwaya ji inda ake kai ana neman zinariya kullum kuna ji a ce wani ya soke wani da wuƙa an yi wani faɗa wani ya buge wani da sanda. Wani abin da mutane suke matasa ba daga gare su bane sai an shayu ne ake wasu abubuwa ta duwa ga kwayoyin da muke gani su ne ga sunan kenan musa shi ne muka tashi muka tsaya muke irin ga aiki kuma ya kamata a ce aiki ya zama na mu gaba ɗayanmu.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.